sauti daga arewaplay.com.
Sun kankara zama madaukin kanwa shine yakan sa kura saboda tarbiyar ki ya saba ki kuka ba
Amina 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 Amina
Amina mai alkunya irin Aminar farko Kijima ki lastin cikin dadewar karko sabida bayan ki ago ya nasara kin dauko baki yin bacci sai fa alfajir ya yanko Amina sunan ki kadai nake kira tun farko Amina kunta a cikin shirin ki ba dai su ba
sauti daga arewaplay.com
gidan masarauta Amina mai tarbiyya Amina yar makaranta duka Amina bata kalar gidan matalauta bata da hangen hannun wani halin makwadaita gida idan har da Amina in ka zo ka garinta baba sai an ce ita ce Amina ma ba
Amina
Amina janye zarenki a sannu ba garfi ba Amina ki yota kunki ba kalar saura ba Amina zabin zaki Amina ba jargo ba ki gida inda Amina ba bazan ki naje ba nobody can look down on Amina never ever in ka gane da ni da Amina ba kirana kai ba
Amina
haka haka haba Amina na 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 na
Amina
arewaplay.com